أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على تمام الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna 13 ga wata na 7 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 25 din watan 2 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 34 a cikin littafin ahkamul janaizi wa bid'uha wallafan shehu malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya rahama gare shi muna cikin mas'ala ta 77 mas'ala da take magana akan abin da ya shahi yin karatun Fatiha bayan kabbara ta farko a sallar gawa muna cikin wannan bayanin ne abubuwan da malam yake ambata mana anan to bayan malam yayi magana mai girma da irin maganganun da ya hakaito yake cewa akwai abun mamaki akan dukan magana ta Hanafiya da rishin inganta hadisi da suka yi na Abdullahi dan Abbas tare da cewa abu ne sananne a cikin mazhabin su in aka ce mina sunnati kaza idan sahabi ya ce mina sunnati kaza abu kaza iya cikin sunna to wannan abu ana dukan shi a matsayin cewa hadisi ne marfu'i to amma anan da suka kawo suka nuna rishin wajahin rashin huskan bimana ba za iya dukan abin akan matsayin cewa ba hadisi ne wanda yake marfu'i to anan Malam Albani ya fadada magana sosai sannan kuma anan yana cikin bayani akan rishin ko kuma abun mamakin da ya kai su Hanafiya zuwa ga yin wannan magana za mu tashi daidai inda malaka ke cewa indahum ajibatun ukhra sannan kuma su waɗannan wanda suke cewa ba sharadi bane ba bayan kabbara ta farko a sallar gawa a karanta suratul fatiha ko suka ce ba za a karanta fatiha ba sai dai a karanta mi sai dai ayi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala suka ce koda zaka karanta fatihar sai dai ka karanta fatihar amma da niyya na yabo ga Allah ba niyya na karatun fatiha ba tunda ita fatiha dama ayyabo ce ga Allah subhanahu wa ta'ala to shine Albani yake cewa in kaga abubuwan da suka wafaga cewa ga hadisi ingantacce ya zo amma sun ki yin aiki da shi kuma sun koma gehe suna kewaye-kewaye to duk da cewa mallan anan da yana ya fara da magana gaskiya da yawa inda yake cewa indahum ajibatun ukhra wa hiya qawluhum suna cewa inna qira'ata subhanaka karanta subhanaka allahumma ko kuma subhanaka tsarkiya tabbata a gare ka ko kuma tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ba'da takbiratul ula bayan kabbara ta farko suka ce karanta subhanaka allah subhanaka wannan iya daga cikin sunnonin sallah akan gawa sai ce wannan shi ma wani abun mamaki na daban kamar yaya yace ma annahu la asla li zalika fi sunnati kama taqaddama at-tanbihu ala zalika fi al-hashiya yace kamar yadda wannan abin da suka ambata cewa fadan subhanaka bai yadda wani asali a wani hadisi wanda yazo da shi mi hadisi yazo da shi shine karatun fatiha amma kuma sun ki amsan karatun fatiha kuma sun koma gehe suna kewaye-kewayen a ce subhanaka ko kuma ayi yabo ga Allah subhanahu wataala ko kuma a karanta fatiha din ma ba tare da niyyan cewa qur'ani aka karanta ba sai dai da niyyan cewa yabo ne akai ga Allah malaci faqad jama'u baina ithbati ma la asla lahu fi sunnati yace kaga hukuncin da suka yi anan sun yi yunkurin hada tsakanin abinda bai yadda wani asali tabbatacce a cikin addini yake cewa fi sunnati yace wa inkari mashru'iyyati ma warada fiha sannan kuma da inkarin shar'ancin abinda yazo a addinance me yazo a addinance karanta Fatiha ko kamar da zo a cikin hadisi Abdullahi dan Abbas yace kuma wannan abun ya iya daga cikin sunna to su kuma sun kiyarda da wannan hadisin kuma suka kawo wani abu daban kuma suke so dole sai sun hada kai tsakanin maganar Abu Hanifa sannan kuma da maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa akwai cin karo tsakanin su to shine abinda Mala Albani anan abin yake cewa indahum ajibatun ukhra kenan akwai abun mamaki yake cewa fa in qulta qad qala al muhaqqiq ibn al humam fi fath al qadir qalu suke cewa la yuqra al fatiha suka ce ba a karanta fatiha illa an yaqra'aha bi niyyati thana'i sai dai karanta fatihar amma da niyya na yabo ga Allah sai ce walam tasbut al qira'a inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kenan bisu tabbatar da ko kuma bai tabbata ba karatu daga manzon Allah inji daya daga cikin maliman hanafiya ana kina shi da suna ibn al humam fa aqulu albani ke cewa sai nake cewa wa hadha al qawl min mithli hadha al muhaqqiq yace irin wannan magana daga wajen irin wannan malami ibn al humam malamin da ake ga cewa mai tace magana ne yace a'jabu min kulli ma sabaka yace wannan abin shine mafi abun mamaki sama da duk abin da malai ambata mana a baya me yasa yace fa inna subut al qira'a saboda tabbatuwar karatu anhu sallallahu alaihi wasallama cewa manzalla yayi karatun fatiha bayan kabbara ta farko a sallar gawa yace mimma la yakhfa ala mithlihi yace abu ne wanda baya koyuwa ga gahurcaccen malami muhaqqiqi mai bin mas'ala keke da keke sala sala a ce wannan hadisi ya bace mishi bai yiwa yace ma'a wurudihi fi sahih al-bukhari tare da cewa hadisin fa yazo a cikin sahih al-bukhari yace wa ghairihi mimma sabaqa bayanuhu da ma wasu littafai wanda bayani duka ya riga ya gabata a baya sai ce walizalika fa innahu yaghlibu ala az-zanni an annahu yushiru bidhalika ila anna al-hadisa la yanhadu dalilan sai ce walizalika mal albani ke cewa saboda haka fa innahu yaghlibu ala az-zann bimaana abinda zai yi rinjaye akan zato shi wannan ibn al-humam al-muhaqqiq innan na cikin hanafiya yake cewa annahu yushiru bidhalika wai a dalilin maganan da yayi cewa ba za ka karanta fatiha ba da niyyan karatun qur'ani sai dai da niyyan yabo ga Allah subhanahu wataala malamin yana so ne yayi nuni ila annal hadisa cewa wai hadisin nan la yanhadu dalilan bai isa ba ya tsaya a matsayin dalili ala isbatil qira'ati akan tabbatar da karatun da manzo Allah yi yace li qawlihi fihi game da maganar da yake tazo a ciki yake cewa sunna ai Abdullahi dan Abbas da ya karanta Fatiha karanta ta a bayyane sai ya ce ba ana karanta ta a bayyane bane ba ana karanta ta a sirrance amma na karanta a bayyane saboda ku gane cewa sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mal albani yake cewa bina'an ala al-khilaf alladhi sabaq an zakarnahu yace fa in fa yake cewa fa in kana al-amru idan ya zamanto al-amarin kama na zunnu kamar yanda mu muke tsammanin shi ibn al-humam ya dauki mas'alar a matsayin cewa hadisin bai yarda ba akan ya zama dalili sai ce kuma fa hadhihi ajibatun ukhra nan ma wani abun mamaki ne daban yaya hadisi ya tabbata kuma ka zo ka rika shakka akan shi to wannan duka hari ne wanda shi mala albani yake kaiwa zuwa ga wanda su ma'abuta wannan magana saboda wani lokaci mutun zai dauki maganar malamin shi a mazhabar shi har ma ya rika fifita magana akan maganar manzo Allah da haka zaka ga irin su al-irin albani da irin su ibn hazm zaka suna da maganganu masu yauni in suka samu irin waɗannan mutanen ba sa raga musu to da haka zaka ga annabi malam ya dan meke kafa yayi ta bayani akan abu sai yace fa in kana al-amru kama nazunnu fa hadhihi ajibatun ukhra yace fa inna madhhabahu madhhabar ta shi abu hanifa yace anna qawla as-sahabiyyi sunnah anna qawla as-sahabiyyi sunnah maganar sahabi sunna ce fi hukmil musnadil marfu'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam iya da hukuncin hadisi wanda aka jingina shi aka daga shi zuwa ga manzon Allah kenan hadisi ne wanda yake marfu'i yace kama taqaddama naqluhu fi kitabihi at-tahrir kamar yanda an naqalto maganar ta gabata a baya mun karanta ta a cikin littafin shi at-tahrir kenan hatta a mazhaba ta hanafiya in suka aka ce kaza in sahabi yace kaza min as-sunna to suna dokan hadisin a matsayin hadisi ne marfu'i kuma wannan mas'ala mun tattauna ta a darasi na karshe kuma shine maganar da yake ƙarhi in dai sahabi yace kaza iya daga cikin sunna ko kaza shine gaskiyar amari to wannan magana iya daukar hukuncin hadisi wanda yake marfu'i ne mali yace wa qad jaraw ala zalika mali albani yake cewa yo ai ba ma wannan ba bayan sun ambata magana a cikin littafin su kuma qad jaraw sun gudanu ala zalika akan haka fi furu'ihim a cikin wasu mas'aloli wanda suke reshe ne wanda sun ambace su a wurare daban-daban kuma sahabi ya ce kaza mina sunna kuma sun dauke shi a matsayin hadisi marfu'i to me ya hana a wannan mas'alar ta karatun Fatiha a kabbara ta farko a cikin sallar gawa me ya hana ku dauke shi a matsayin cewa mina sunna din hashima hadisi ne marfu'i to anan ma mallan zai bada misali yace ya gudanu a tare da su fi zalika fi furu'ihim yace fa khudh masalan yace dauki misali ala zalika al mas'alata al atiya mas'alan da zan karanta maka a yanzu yace fil qala fil hidayati yazo a cikin littafin al hidaya wanda shi ma littafin ne na hanafiya suke cewa idha hamalu al mayyita ala al sarir idan ka duko gawa akan makara yake cewa akhadhu bi qawa'imihi al arba'a za a kama bangarorin wannan makaran guda hudu go wani kama nan wani kama nan wani kama nan wani kama nan Allah kala ana bukatar mutun nawa hudu kina akhazu bi qawa'imihi al arba'a yace bidhalika waradati sunna yace haka sunna tazo da shi a mazhaba nawa Abu Hanifa yace wa qala Shafi'i shi ko Imam Shafi'i yake cewa as-sunnatu an yahmilaha rajulani abun da yazo a sunna shine mutum biyu za su dauki gawa ma'ana kenan wannan bangaren na gaba mutum ɗaya zai rike na bayan ma mutum ɗaya zai rike nan mallam ba yana so ba ya maka hira akan abin da ya shafi dukan gawa bal inna ma yana so ne buga maka misali akan cewa su hanafiya sun ce abu yazo a cikin sunna suna bashi hukumcin hadisi marfu'i amma kuma anan sun kisa bashi kenan Shafi'iyya ga abin da suka ce su kuma yake cewa yad'uha as-sabiqu wanda ya gabata kenan wanda yake gaba shi zai dora wannan makaran nan ala asali unqihi zai dora ta a saman wuyan shi kenan zai dora a saman wuyan shi kenan na gaba tunda sun ce mutum biyu ne sai suka ce wasani shi kuma na biyu ala asli sadarihi shi kuma zai dora zai rike ta a haka kenan kan kirjin shi wannan magana Shafi'iyya ko amma su kuma Hanafiya suka ce ne mutum nawa za su rike ta mutum hudu فقال ابن الهمام في صدد الرد على ما نسبوه الى الشافعي ينزو كاغا نان مذهب غدا بيو ني مذهب حنفيه ده مذهب توا تا شافعيه حنفيه اكن تشوا زا ريغي ابو بنغاروري غدا نوا غدا حدو غدا حدو سو كما شافعيه غدا بيو كوا داي ا غبا داي ا بايا تو ينزو شي ابن الهمام ايا daga cikin malaman hanafiya ko to fi sadadin raddi lokacin da yazo yin raddi mayar da martani akan alama nasabuhu ila Shafi'i game da magana da aka jingina Imam Shafi'i sai ce qad sahha haqiqa ya inganta ar rasulillahi daga manzon da Allah ya turo sai ce khilafu ma zahabu ilaihi sabanin abinda mazhabar Shafi'iyya ta tahi akan shi kenan abinda Shafi'iyya suka faɗi mi ya sabawa ya saba wa abin da yazo daga manzon da Allah ya turo to su ko magana al-Hanafiya mi suka ce kaza bidhalika waradati sunna akan haka sunna tazo yanzu da yazo kasa karin bayani sai ya ce qad sahha haqiqa ya inganta ar-rasulullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to me yasa anan yace mina sunna shine mallan zai baka dalilin anan yace qad saqa haqiqa shi ibnul humam ya kawo riwaya yake cewa min tariqi abi ubaidata an abihi abdullah ibn mas'ud qala daga abdullah dan mas'ud yake cewa man taba al janazata dun mutuman da yabi gawa falyakhudh bi jawanibis sariri kulliha fa innahu min as sunna akama bangarorin makarar gaba daya haka sunna tazo da shi to wannan shine dalilin su Hanafiya suka ce za a kama ina za a kama gaba daya me dalilin ku saboda magana Abdullahi dan Mas'ud ya ce za a kama ta da bangarori gaba daya suka yace fa innahu min as-sunna wannan yana daga cikin sunna sai Hanafiya tace ai ya inganta daga manzon da Allah ya turo daga kenan sun dauke shi a matsayin hadisi mi marfu'i to amma me yasa a wannan mas'alar ta karato Fatiha ba ku dauke shi a matsayin marfu'i ba shi da abinda Albani yake so ya huddo yake cewa rawahu ibnu majah yace wal baihaqi qala ibnu humam yake cewa fa wajaba al hukmu sai ya wajaba a hukumta bi anna hadha huwa sunna cewa wannan abin shine sunna me yasa saboda magana Abdullah dan Mas'ud yace wa inna khilafahu sabanin wannan magana kuma in ta haqqaqa min ba'di salafi koda ya tabbata daga cikin wasu daga cikin magabata in kaga sabanin an rike makara ba ta bangarori guda hudu ba inji shi ibnu humam yake cewa fali aridin to sai dai in wata matsala ce ta bujuru amma in dai ana so in dai tsarin da ake tahiya akai ne kenan guda hudun gaba ɗaya za a rike to yanzu wannan ita ce maganar da shi ibnu humam yayi kuma ga hadisi da suka dogara akan shi ko sannan kuma ya mayar da martani akan wa Imam Shafi'i to shine Albani yake cewa unzur yace da Allah ka duba kaga kaifa ja'ala qawl ibn mas'ud yanda ya dauki maganar Abdullah dan Mas'ud da Abdullah dan Mas'ud yace mina sunna iya daga cikin sunna a rike bangarorin makara gaba daya yace ya aka yi dauki wannan maganar mina sunna fi hukmil marfu'i a matsayin hadisi marfu'i yace walam yaj'al qawl ibn Abbas kadhalika amma maganar Abdullah dan Abbas da ta gabata can baya da yace iya daga cikin sunna karanta Fatiha a kabbarar harko ta sallar gawa amma kuma anan sai iyarda amma kuma da aka zo nan sai yarda an gane kenan kamar misali ne malaike babu sai yace fa hal masdaru hadha tanaqub as-sahwu am at-ta'assub yace wai Hanafiya da shi wanda ya magana da sunan su ibnu humam yake cewa fa hal masdaru hadha at-tanaqub wai tushen samun wannan tufka da warwara a can an ce Abdullahi dan Abbas ya ce mina sunna karanta Fatiha a kabbaral harku kuka ce buku yarda ba nan kuma kuka kawo hadisi Abdullahi dan Mas'ud ya ce a kama bangarorin makara gaba daya mina sunna haka in iya cikin sunna kuka dauke shi kuma a matsayin hadisi marfu'i shi da Albani yake cewa wai masdarin tushen samun wannan tufka da warwara ya ce as-sahaw kamar rabkana ne suka yi am at-ta'assub lil madhhab ko kuma rikon kankamo ne da cewa muna kan mazhaba kaza ko da hadisi ya saba mata mu ba za mu bari ba sai malai yin alamatu ta'ajjub yin alamar motsin zuciya sai yace afana Allahu minhu yace ko wanda daga cikin biyun ne dai mu Allah ya warkar da mu Allah ya raba mu da shi tunda magana ce wanda take magana ce kala daya amma kuma suka yarda wanda musu yarda wannan ba to kuma anan baya kana malai sai yake cewa shi hadisin ma na Abdullahi dan Mas'ud bin bai inganta ba amma kuma suka riki hadisin da bai inganta ba kuma suka mayar da martani akan mazhaba nami na Shafi'iyya sai yace wa hadha ala fard sihhati zalika an ibn Mas'ud wai wannan magana wanda ake duka akan cewa ba ja an saki an yarda cewa hadisin na Abdullahi dan Mas'ud ingantacce ne sai yace fa kaifa to yaya ma abin zai kasance wa huwa ghairu sahih cewa hadisin ba ingantacce bane ba yace li annahu munqati'un saboda hadisi ne munqati shi kuma daga cikin dangin hadisai suke mi hadisai suke da'ifai yace saboda Abu Ubaida lam yudrik abahu shi Abu Ubaida da aka zano shi a cikin jerin gwanan da muka karanta dazu lam yudrik abahu bi riski mahaifin shi ba shi kuma an ce ya rawaito daga mahaifin shi sai malai yace kama fil jawharin naqiyi kamar yadda yake cikin littafin al-jawharun naqiyi libni turkumani al-hanafi yace walidhalika malai yace ni saboda haka ma a'radtu na kawar da kaina an iradi hadhihi sunnati al-maz'umati fi kitabina hadha akan wannan mas'alan mata wani yanda ake rike makara ce ban ma kawo ta ba kwata-kwata as-sunnati al-maz'uma bimana sunnar da ake raya cewa tunda raya cewa ne cewa Abdullahi dan Mas'ud ya ce mina sunna al-hali kuma hadisin bai inganta ba yace fi kitabina hadha a cikin littafin namu ahkamul janaiz yace kama a'radna kamar da muka kawar da kai an muqabilha al-mansub li Shafi'i kamar da muka kawar da kai kuma game da ambato abinda aka nassaba wa Imam Shafi'i na cewa mutum biyu kai za su rike yace li adami wurudihi saboda mu bamu ga inda yazo ba a cikin dalili yace summa inna ziyaratal ula fil hadith alladhi fil hadith قد رواه أبو يعلى أيضا في مسنده جت كما في المجموع وقال إسناده صحيح وأقره الحافظ في التلخيص واستدل النووي بهذه الزيارة على استحباب إكتي وسورة قصيرة الإمام ابن حبان عفوا إمام النووي يا كهو حجة دوانا حديثنا عبد الله بن مسعود والنبي إنغنتم با على استحبابي أكان مستحبانتين قراءة سورة قصيرة أكان باب ليه أكان توتو سورة الكررمة تشاكو باب دليلي يتي وليس في الحديث يتي أتكين وانا حديثنا ما كان تانا عبد الله بن مسعود والنكوم بإنغنتم داما يتي وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة با أبن دي كنوني أكان حكا yace fa la'alla dalilu ala zalika ma taqaddama kawai dalili dai abu ɗaya ne misali a bangaren da aka zo karatu akan gawa ba a so a jima me yasa yace saboda abin da ya riga ya gabata bayanin shi a baya min talabi listi'jali bil janazati ila qabriha saboda ana so a gaggauta kai gawa makon wannan kabarin ta kenan bai kamata ba a zo a samu ai ta karatu akan ta bal inna ma karanta fatiha karanta mata yassara an yasu sai ai kabbara ta biyu akaranta kuma abin da ya kamata to wannan mas'ala mallai zo karshen ta yace wallahu a'lam mas'ala ta 78 yace wa yaqra'u sirran za ai karatu sallar gawa a sirrance me yasa yace li hadisi abi umama bin sahal qala as-sunnatu saboda hadisin abu umama ibn sahal Allah kare da gare shi yake cewa as-sunnatu fi salati 'ala al-janazati an yaqra'a aw an yuqra'a fi at-takbirati al-ula bi ummi al-qur'ani mukhafatatan abin da yazo a sunna kenan yana hukuncin mi hadisi marfu'i yana hukuncin hadisi marfu'i tunda mallan ya tattauna mas'ala a baya cewa duk in sahabi yace min as-sunnati kaza to wannan hukuncin shi hukuncin hadisi ne wanda yake marfu'i yace as-sunnatu fi salati 'ala al-janazati sunna tabbatacciya akan sallah akan gawa an yaqra'a liman ya karanta fi takbiratul ula akbara tahruku kenan yace Allahu akbar munga kuma zai dora hannun shi dama akan nahagun ku wannan bayani shi ya gabata yace yaqra bi ummil qur'an zai karanta suratul fatiha sai yace mukhafatatan asirranci kenan aboyi kenan ba zai bayyana mutane su ji ba yace summa yukabbiru salasan sannan bayan kabbara tahruku sai kabbara nawa guda uku yace wattaslimu indal akhira sai yi sallama a kabbara ta ƙarshe ita ce ta nawa ta hudu to wannan kenan yana maka nuni akan karatu za a yi shi a sirrance yace akhrajahu an-nasa'i wa ghayru bi sanadin sahih kama taqaddama fil mas'alati ar-rabi'a was-sab'in fil hadisi al-khamis fil faqrati alif fi safhati al-111 kenan za a yi karatu a sirrance mas'ala ta 79 summa yukabbiru at-takbirata thaniya yanzu bayan yayi kabbara ta farko ya karanta suratul fatiha yanzu sai yayi kabbara ta biyu in yayi kabbara ta biyu wa yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan a sallar gawa kabbara ta farko karatu fatiha kabbara ta biyu salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama menene dalili akan haka مالك لحديث أبي أمامة المذكور سبب حديث أبو أمامة أك أنبت أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوى ونمتن دقى تكين متانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكين صحبانشي يا باشي لاباري سوى أن السنة أبن ديزو السنة في الصلاة على الجنازة جميلة صلى أكن قاوة an yukabbira al-imam liman yayi kabbara thumma yaqra'a ya karanta bi fatihatil kitab ya karanta suratul fatiha yace ba'da takbirati al-ula sirran bayan kabbara ta farko ya karanta fatiha asirrance fi nafsihi a cikin ranshi to a cikin ranshi da ake ana nihin ya karanta ba tare da sauti ba amma ba gumba zai da halishin shi da labban shi ya rika karanta a cikin zuciyar shi in ya ga bakaratu bai tunani ne kina dole bakin shi yemi bakin shi ya buɗu halshen shi ya rika karantawa amma dai sauti ne ba zai fito ba yace summa yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya sai salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan shi kuma wayukhlisu du'a sai ya tsantsantar da addu'a lil janazati ga gawar nan da take gaban shi fit takbirati al-thalas a cikin kabarbari guda uku da za su biyo bayan kabbara ta farko yake cewa la yaqra'u fi shay'in min hunna ba zai karanta komi a cikin waɗannan kabarbarin guda uku bar suka yi saura yace kenan ba zai karanta ba qur'ani yake ne summa yusallim sirran sannan sai ya sallame a sirrance fi nafsi kenan a ranshi ba tare da ya daga sauti ba hina yansarifu an yaminihi kenan zai sallama bangaren shi na dama assalamu alaikum wa rahmatullah kenan shi ma a sirrance kuma yace wa sunnatu an yaf'ala man wara'ahu mithla ma fa'ala imam wanda suke bayan liman a sunnance su maza su aikata kwatankwacin abinda liman ya aikata kenan ya kabbara al-harama ya kabbara tahurku ya karanta fatiha su ma sun yi kabbara tahurku sun karanta fatiha ya kabbara ta biyu su ma sun yi ya salati ga annabi su ma su yi salati ga annabi sauran kabarbarin da suka yi saura kuma ai ta mashi mutumin da ya rasu ai ta mushi adda akan Allah ya gafarta mushi مالك أخرجه الشافعي في الأم يتي ومن طريقه البيهقي وابن الجارود عن الزهري عن أبي أمامة وقال الزهري في آخره حديث محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة كان حديث نازو توتا حنيا تدبان لك أبو أمامة كما قتم قتن إرن أبن دا إمام الضحاك أمتا أبايا قال الشافعي رحمه الله تعالى Imam Shafi'i yake cewa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yaquluna bis sunnati wal haqqi illa li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala Imam Shafi'i yake cewa wa ashabun nabi sahabban manzon Allah la yaqulun ba sa cewa bis sunnati kama a ce yazo a sunna ko su ce maka wal haqqi abin da yake gaskiya in kaji sun hadi wannan daya daga cikin dunna min as sunnati kaza ko kuma wal haqqu kaza to illa li sunnati rasulillahi in kaji sun hadi haka to wani abu ne da yake karantarwar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama imamu shafi yake ta insha Allah ta'ala in Allah mai girma da buwa ya so yace akhwa akhrajahu alhakim shi wannan hadisin da imamu hakim ya zo da shi yace wa anhu albayhaqi illa annahu qala akhbarani rijalun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama shi cancaye rajulun ko wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah ya bashi labari amma wata riwaya ta Imam al-Baihaqi shi kuma yace akhbarani rijalun kenan wasu mazaje da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sun bani labari bali ce wal baqi nahwahu kenan sauran abin da zai zo a gaba kenan irin abin da ya gabata ne yace wa fihi az-ziyadatani wa zada fi isnadihi ath-thani Habib ibn Maslama kama taqaddama fi riwayat ath-Thahawi fi al-mas'alati al-mushari ilayha anifan thumma zada al-Hakim qala az-Zuhri haddathani bi dhalika Abu Umama wa ibn al-Musayyib yasma'u falam yunkir dhalika anhu yake cewa wannan Imam Zuhri yake cewa haddathani bi dhalika wanda ya bari wannan labari Abu Umama yace wa ibn al-Musayyib sannan kuma da Ibn al-Musayyib dai daga cikin tabi'ai yace Ibn al-Musayyib yana jin abin da aka fadi falam yunkir dhalika alaihi bayyi inkarin haka ba kenan ya tabbatar da cewa lalle iya daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zamu ji malam yana yawaita bayani akan hanyoyin da hadisin ya zo saboda majali na hadisi majalin shi ne duk hadisin da zai kawo sai ka ga sai ya kawo duka bangarorin da ya zo dan haka kenan irin waɗannan zamu wuce su ba hukunci bane ba malai ce wa zahiru qawlihi ba'da an dhakara alqira'ata yake ce abin da yake bayyana a cikin maganar shi bayan ya ambata karatu yace summa yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kabbara ta biyu sai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yukhlisu du'a sannan kuma ya tsantsantar da addu'a lil janazati game da ita gawar da ake yi ma sallah fit takbirati thalas a cikin kabarbari guda uku yace anna salata ala annabi sallallahu alaihi wasallam imma takunu yake ta imma takunu ba'da takbirati athaniya la qablaha salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace innama sani cewa takunu ana salati ga manzon Allah ne ba'da takbirati athaniya bayan kabbara ta biyu kenan an yi Allahu akbar na fari an karanta fatiha an yi Allahu akbar na biyu kenan sai a karanta salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la qablaha ba kafin ita ba ke karantawa yace li annahu law kana qablaha inda ya zaman to kahin kabbara ne yace lam taqa fi takbirati bal qablaha yace to gaba ɗaya ma da salatin ya kamata a fara yi tunda shine mabudin da in mutun zai yi addu'a ya fara da salatu annabi addu'a yake samun me yake samun karbuwa ka bude da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka rije da salati ga annabi ko sallallahu alaihi wasallama yace kama huwa wadihun kaman da yake bayyananne ne وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم خلافا لابن حزم والشوكاني يتي إمام الشافعي ده إمام أبو حنيفة دكا أكون وانا مغانا سكي يتي ساباني ابن حزم شوكو ياتي زوا قوتا مغانا دبا ده شيء ده إمام الشوكاني تو وانا شيني مغانا أكن كينا كبرا تبيو تو ينزو صلاة ده زائق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا إذن صلاة زائق يتي وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة سيغا كوكما يني نسلاة النبي محمد أكن قاوة ده زائق yace falam aqif albani yake cewa ban samu ba alaiha akan wannan mas'ala yace fi shay'in min al-ahadith as-sahihati ban samu wani dalili ba daga cikin hadisi ingantattu da yake nuni akan cewa ga irin salatin da za a yi yace fa zahiru to daka abin da yake zahiri annal janazata laysa laha sighatun khassa kenan wannan salatin da za a yi bai da wata siga wanda take kebantatta ga sallar gawa mal yace bal yu'ta fiha bi sighatin min as-siyaghi thabitati fi at-tashahhud fi al-maktuba yace abinda za a yi shine zaka zo da siga daya daga cikin sigogi da yawa kiran siffa daya daga cikin sifofi da yawa wanda suke tabbatattu irin salatin da ake yi a cikin tahiyya a sallar farilla kiran daya daga cikin su zaka zaba to anan mallan kasa yayi lamba biyu ya koma kasa yayi bayani yace wa hiya sab'u siyar kala na salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala bakwai yazo malaci awrattuha nazo da su fi sifati salati fi sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin fi sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin siffar sallan manzo Allah kenan a cikin littafin shi kuma anan mun karanta su daka yake cewa fanzur lahu at-tab'a al-jadida as-sadira an maktabati al-ma'arif ar-riyad kenan ka duba a cikin tab'a sabuwa da aka kawo ko kuma aka huddo kenan zaka ga sigogi daban-daban amma duka a cikin salatin nan gaba daya wanda suka zo babu irin salatin da a yau yahi shahara a bakin mutane ita ce salatul fatih batta cikin abin da manzon Allah ya karantar bal inna ma wani ne daga baya yazo da ita in ka karanta sigogin gaba ɗaya babu ita kwata-kwata hanyar ta ma babu da ke nan sai ka koma cikin sifatu salat ka zabi ɗaya daga cikin ko salatul ibrahimiya ko wani salati na daban wanda manzo Allah ya karantar kenan sai ka yi shi a kabbara ta biyu magana ta ga malaka yake cewa mas'ala ta 80 summa ya'ti bi baqiyati takbirat yanzu sai ka zo da sauran kabarbarin da suka yi saura guda biyu sai ya ce wa yukhlisu du'a fi hadil mayyit ka tsantsantar da addu'a ga mutum wanda ya mutu a cikin waɗannan kabarbarin da suka yi saura me yasa yace li hadisi abi umama al-mutaqaddim anifan saboda hadisin abu umama da mun karanta shi a nan dazu yace wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam sannan ko fadar manzala da yake cewa idza sallaitum ala al-mayyit in kuka yi sallah ga gawa yace fa akhlisu lahu du'a ku yi kokari ku nace akan yi mishi addu'a kenan ku yi ta mishi addu'a allahumma sabbitu allahumma ighfir lahu da sauransu مالك أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه يكتا والبيهقي من حديث أبي هريرة وصرح ابن إسحاق بالتحديث عن ابن حبان كنا ونشين أبن دمو تنزي مسألة تمانين كنا متن يتسنسن تد أدؤي قوي دمو تمن دي رسو تنسوء أن أدؤي من زال صلى الله عليه وسلم يا كارن تاسا حبي سنجيكو كما يا تند من يكيني تشيوا in dai manzon Allah yayi to kamata ya mu dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kalmomin da yake ambatawa kalmomin da suke da kumshashshen ma'ana addu'a shi tahi addu'a kowa sigar dai ambata tahi ta kowa shine mallai yace a mas'alata 81 yace wa yad'u fiha sai mutun yayi addu'a a cikin wannan sallah bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallama daga abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-ad'iyati na daga addu'o'i yace wa qad waqaftu minha ala arba'atin mallai yace na samu kala adkalan addu'o'i guda hudu kenan mu saurare su mu samu koda biyu ne a cikin su sai mu harrace wannan gami an muka yi wannan gami mu yi wannan mallai yace al-awwal hadisi na harko an Auf ibn Malik radiyallahu anhu qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala janazatin manzala sallallahu alaihi wasallam yayi salla ga wata gawa inji Auf ibn Malik yace fa hafiztu sai na kiyaye mana sai na harnace na kiyaye min du'aihi daga cikin addu'ar da manzon Allah ya ma wannan gawa wa huwa yaqulu manzon Allah yana cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا من الخطايا كما نقيت وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا وفي رواية زوجة خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار to wannan ita ce addu'a da yake mata in ka tsaya a kabbara ta uku da kabbara ta hudu mutum ya ta maimaita iya tananatawa manzo Allah ya ce Allahumma ighfir lahu Allah ka gafarta mushi warhamhu Allah ka mushi rahama wa'afihi Allah ka bashi lahiya bimana game da ka raba shi da azaba kenan wa'fu anhu Allah ka yi yahiya a gare shi wa akrim nuzlahu Allah ka girmama masabkin wannan bawan naka ko wannan baiwar taka wa wassi' mudkhalahu Allah ka yalwata mushi kabarin shi wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad Allah ka wanke shi da kankara da ruwa da kankara wa naqqihi Allah ka tsarkake shi ka tsaftace shi min al khataaya daga kusakurai mana laihin da aikata kama naqaita kamar yanda ka tsarkake a wata riwaya kuma kama yunqa kamar da ake tsarkake athawbal abyada bimana farin tuhahi min ad-danas daga datti yanda farin kaya in wani abu ya taba shi kaga abu ne ana gani da wuri to Allah ka tsarkake shi zamanto ya rabu da dukkan wani datti kenan ya zamanto takardun shi harare ne tas ba su da wani abin da ya shahi zunubai sannan ya ubangiji abdilhu daran Allah ka masanya mushi wani gida khairan min darihi mafi alheri akan gidan da ya bari sannan kuma wa ahlan Allah ka masanya mushi wasu iyali khairan min ahlihi sama da iyallan da ya bari wa zaujan Allah ka masanya mushi mata wa fi riwayatin mata zaujatan khairan min zawjihi mafi alheri akan matar da ya bari a gidan duniya sannan Allah wa adkhilhu aljanna Allah ka sanya shi aljanna wa a'idhuhu min azabin nar Allah ka tsiratar da shi daga azabal min azabil qabr daga azabal qabri sannan kuma wa min azabin nar Allah ka kare shi daga azabar wuta kana hodi kana maimaitawa har lokacin da limamin yayi kabbara ta gaba kuma lokacin ka sake dauko wannan kalmomin ka rika maimaitawa kaga a haka gaskiya kai abin da ya kamata a cikin sallah da kuma wannan gawa kuma da Allah lalan da aka yi tanadin wanda ya sallar gawa zai samu zaka samu kaso mai girma da a ciki amma ya zama to misali ka zo ka tsaya kawai kai baka saba me ake in aka yi kabbara dai kawai kai baka yi kabbara aka salamce kai maka a doka da kai a tahi anan Malik ibn Auf yake cewa ko kuma Auf ibn Malik yake cewa qala fatamannaitu an akuna ana zalikal mayyit yace wallahi sai da nayi na gurace ina ma a ce ni ne na mutu a ce manzo Allah ya sa gawarka gaba manzo Allah ya maka sallah kuma ya rika roka maka Allah da wadannan kalmomin kaga ai ka je wa ka tabe shi Malik ibn Auf yake cewa wallahi na gurace ina ma a ce ni ne مالك أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والطيالسي وأحمد والسياق لمسلم يتي والرواية الثانية له في رواية يتي وهي لسائرهم إلا أحمد وله والبيهقي الرواية الثالثة وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميت شامتما نندي يموت كان رجلا من الأنصار ونمتني لكتكم متننقر مدينة لكن fi sanadiha a cikin sanadin da ya ambaci cewa wani mutum ne daga cikin mutanen garin Madina akwai wani mutum ana kiransa da suna Faraj ibn Fudala shi kuma da'ifi ne ba amsa hadisin shi kina la ilaha illa Allah mun san ko waye ba shi dai manzo Allah ya tsaya ya ma wani gawa adda kuma ga abin da ya karanta ma ya humuna anan shi ne kalmomin da manzo Allah yayi amfani da su wajen yi wannan gawar addu'a malai ce wannan hadisi dai a takeice hadisi ne wanda yake ingantacce asani hadisi na biyu yace an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya kasance kana idza salla ala janazatin yaqul idan manzan Allah yayi sallah ga gawa yana cewa allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina Allah ka gafarta wa rayayyunmu da wanda suka mutu a cikin mu wa shahidina da wanda yake halarci a cikin mu musulmai wa ghaibina da wanda baya nan ma Allah ka gafarta mushi wa saghirina wa kabirina Allah ka gafarta wa kankananmu da manyanmu wa zakarina wa unsana Allah ka gafarta wa mazanmu Allah ka gafarta wa matanmu Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam Allah duk wanda ka rayar da shi a cikin mu Allah ka raya shi akan musulunci wa man tawaffaytahu wanda kuma ka amshiran shi minna a cikin mu fatawaffahu ala al-iman Allah ka amshiran shi akan imani manzo Allah yake cewa Allahumma ya ubangiji la tahrimna ajra Allah karka haramta mana ladan da ake badawa in an yi sallar gaggawa sannan yake cewa la tudillana ba'dahu Allah karka batar da mu bayan shi kaga wannan iya daga cikin addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa malaka akhrajahu ibnu majah wal baihaqi min tariq muhammad ibn ibrahim at-taymi an abi salama anhu wa abu daud wa tirmizi wa ibn hibban fi sahihihi yake cewa wal hakim wal baihaqi wa ahmad min tariq abi kathir an abi salama bihi nahwahu duna qawlihi allahumma la tahrimna kana yazo ta wata hanya da ba amma ba tare da lafazin allahumma la tahrimna ajrahu ba Allah kakka haramta mana ladan da ake samu in an yi sallar gawa malaka fahiya inda abi daud wa ibn hibban illa annahu qala almuhim wannan hanyoyin da hadisi yazo kenan hadisi na uku kana addu'a ta uku yace an wasila ibn al-asqa wasila ibn al-asqa yake cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin min al-muslimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla ga wani mutum daga cikin musulmai a riwayar imam muslim yace fa sami'tuhu yaqul nan kuma yace fa asma'ahu yaqul kina fa sami'tuhu yaqul sai naji manzo Allah yana ambata cewa allahumma ya allah inna fulan ibn fulan allah wani dan wani kin da sunan mutum wani dan wani ko wacce dan wani kin da sunan shi manzo Allah ya kama allahumma inna fulan ibn fulan fi zimmatika ya tahi zuwa gare ka wa habli jiwarika ya ubangiji ya tahi makwabtaka da kai bi ma'ana ya tahi zuwa gare ka kuma zuwa ga abubuwan da ya aikata ya kasance larabawa a da idan ka ce wani iya cikin hablu jiwari fulan yana gargashin kulawar shi da agajin shi da taimakon shi ma'ana kamar ka ce wani ho yana tare da ku a taimaka mishi kenan wa habli jiwarika wani ya tahi zuwa ga makwabtaka da kai ma'ana ya tahi zuwa ga alƙawarin da ka tabbatar mishi yace faqihi Allah ka kare shi fitnatul qabr Allah ka kare shi daga fitnatul qabri saboda qabri iya da irin nashi fitina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kashe shugaban mutanen garin Madina Sa'ad ibn Mu'az manzo Allah yake cewa ku yi gaugawa ku je ku binne shi ku mushi wanka kar mala'iku su riga yi ku je ku binne shi kar mala'iku su riga yi amma da aka binne shi sai manzo Allah yake cewa la ilaha illallah yace ista'izu billahi min azabil qabr yace tsarki ya tabbata ga Allah ku nemi Allah ya kare ku daga azabar kabari yace al'arshu ubangiji ta girgiza a dalilin sababin mutuwar Sa'ad saboda matsayin da yake da wajen Allah amma ga kabari ya matsayi Sa'ad ibn Mu'az sai daga bata kun ya buda shi to kaga fitinal kabari ba karamin fitina bace ba manzo Allah yake roƙawa mutumin da ya mutu Allah ka kare shi daga azabar kabari sannan wa azaban nar Allah ka kare shi daga azabar wuta sannan wa anta ahlul wafa'i wal haqq Allah kai ne ma'abucin cika alƙawari da gaskiya faghfir lahu warhamhu Allah ka gafarta mushi Allah ka mushi rahama innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara kuma mai rahama to wannan ita ce siga kalar addu'a ta uku sai kalar addu'a ta hudu daga an yazid ibn rukana ibn labin muttalib qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza qama idan ya tsaya lil janazati game da salla game da gawa li yusalli alaiha dan ya mata salla qala manzo Allah yana cewa allahumma ya allah abduka wannan bawan ka ne wabnu amatika dan baiwarka ihtaja ila rahmatika yana buƙatuwa zuwa ga rahamarka wa anta ghaniyun an azabihi Allah kai wadacecce ne akan ka azabtar da shi in kana muhsinan in wannan mutumin ko kuma wannan macen ta kasance ko ya kasance mai kyautatawa ne a cikin ayyukan shi fazir fi ihsani Allah ka ƙara mushi wannan kyautatawa kenan ka mushi rahama wa in kana musian in ya zamanto kuma mai munanawa ne bimana bai ayyukan alheri ba yayi aikata kaza aikata kaza aikata kaza fatajawaz anhu ya Allah ka yahi mushi kina a yahi mushi ayyukan nashi a maida kamar na shinkirki a maida kan bai ba ya zama to an yahi mushi thumma yad'u ma sha Allah an yad'u sannan bai haka manzo Allah kuma yayi ta'adda abinda Allah ya so ya ambata to wannan shi bai daga cikin kallar addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ga mutumin da ake ma sallah ta gawa malaci isnaduhu sahihun wa yazid ibn rukana yake cewa huwa abu rukana sahabiyan wa wafaqahu az-zahabi wa rawahu ibn qani' kama fi al-isabati fi tamyiz as-sahaba wa lahu shahidun min tariq sa'id al-maqbari aw al-maqburi annahu sa'ala aba hurayra sa'id al-maqburi yake tambayar abu hurayra kayfa tusalli ala al-janazati ya kake sallah akan gawa faqala sai abu hurayra yake cewa la'amru yake cewa yake ta ana la'amru allah ukhbiruka ni ina maka rantsuwa da Allah zan baka labari yace atbi'uha ina bin wannan gawar min ahliha daga inda aka dauke ta wajen iyalinta bima daga gidan shi fa iza wudi'at in aka kai aka sata idan aka ajje ta a gaba kin aka huddo ta za mata sallah yace kabbartu sai in yi kabbara wa hamattu allah imma allah godiya wa sallaitu ala nabiyhi in yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama summa aqulu sannan sai in ce allahumma ya allah innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika wannan bawanka ne dan bawanka dan baiwarka kana yashhadu an la ilaha illa anta yana mai shaidawa ba abun mota ba suka cancanta sai kai ya Allah kuma sannan wa anna muhammadan abduka wa rasuluka yana shaidawa cewa lalle annabi muhammad manzonka ne kuma bawanka ne wa anta a'lamu bihi kenan abinda ni na sani amma kuma Allah kai ne mafi sanin akan abinda yake faɗi haka ne ko ba haka bane Allahumma ya Allah in kana muhsinan in ya zamanto mutum ne mai kyautatawa fazid fi ihsani Allah ka kara mushi a cikin kyautawan dai kin Allah ka kara mushi daraja da kima wa in kana musian in ya zamanto kuma mai munanawa ne ya aikata ayyukan da ba su da kyau a gidan duniya fatajawaz an sayyiati Allah ka yahe mushi kusakuran shi Allahumma la tahrimna ajrahu Allah ka haramta mana ladan tsaiwa a gaban shi da muka mushi sallah sannan kuma wala taftinna ba'dahu Allah karka fitine mu bayan mutuwar shi wannan addu'ar da Abu Huraira yake Allah kada yarda gare shi to wannan sune irin kalan addu'o'in da malamin ya ka anan kenan irin abin da ya kamata mutun ya karantawa a lokacin da aka yi kabbara ta uku da kabbara ta hudu sai yace mas'ala ta 82 wa du'a'u ba'da takbiratil akhira sannan kuma da addu'a bayan kabbara ta karshe yace cewa taslimu da yin sallama mashru'un wani abu ne shar'antacce kenan an yi kabbara ta hudu kenan daga ita an kare akai addu'a akai addu'a daga nan kuma sai ayi sallama yace li hadisi abi abu li hadisi abi ya'fur an abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu qala shahidtu yace shahidtuhu wa kabbara ala janazatin arba'an abdullah ibn abi awfa yake cewa na halarci sallar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sannan kuma wa kabbara ala janazatin yayi kabbara akan gawar arba'an kabbar bari guda hudu summa qama sa'atan sai ya dan tsayu yani muddatan wani dan lokaci yad'u yana ta'adda summa qala sai yake cewa atarauni kuntu ukabbiru khamsan yake cewa shin kuna tsammanin zan yi kabbar bari guda biyar ne kenan abu ya'fur yake cewa ya ga abdullahi ibn abi aufa kenan abdullahi ibn abi aufa shine ya salla ga gawar sai mata kabbara hudu da ya kabbara hudu sai yake cewa mamun shin kuna tsammani kenan bayan kare sallah shin kuna tsammanin zan yi kabbara ta biyar ne akanta qalu la sai mamun suka ce a ya za a kai kabbara ta biyar qala sai shi yake cewa abdullahi ibn abi aufa kenan sahabin manzo Allah yace ai inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana yukabbiru arba'an ya kasance yana kabar bari akan gawa kabbara guda nawa guda hudu kenan daga kudun nan sai ayi sallama tare da cewa anan mun ga ana biyar go ana shidda ana bakwai ana takwas ana tara kuma duka hadisi sai sun tabbata akan haka kenan amma dai abin da ya hirin jaye kamar yadda mas'ala ce an tattauna ta a baya kenan abin da ya hirin jaye shine za a yi guda hudu malaci wazada ba'da qawlihi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an ay manzan allah yana kabarbari guda hudu summa yamkusu sa'atan sai ya dan yi shuruwan dan lokaci fa yaqulu ma sha allah an yaqula sai ya fadi abinda allah ya so ya fadi kiran addu'o'i summa sallama sannan sai ya sallama kake ana sallama a sallata gawa wa qala al hakim hadha hadithun sahihun kina wannan hadisi ne wanda yake ingantacce kina al-ittihal wannan shine sifa ta abin da ya shahi sallama ko kuma kabarbari guda hudu sannan kuma da yin sallama dalili na harko kenan dalili na biyu malike cewa wannan hadisi da aka ambata iya da wasu fa'idodi kamar haka fa'idodin nan nashi malamai sun ambace su yake cewa ikhtilaful ahadisi fi du'a'i al-janazati mahmulun an samu sifa daya biyu uku hudu ana makaranta guda nawa hudu go to waɗannan guda hudun da suka zo daban-daban siga daban-daban na kalan addu'o'i daban-daban da manzon Allah yake magawa me hikima a cikin haka wasu malamai suke cewa ikhtilaful ahadith fi du'a'i al-janazati yace mahmulun ala annahu kana yad'u ala mayyitin bi du'a'in wa ala akhar bi ghayrihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta yana addu'a akan mutumin da ya mutu bi du'a'in da wata addu'a sannan kuma wa ala akhar a wata gawa kuma daban bi ghairihi sai wata addu'a daban yace wallazi amara bihi aslu du'a abinda dai manzon Allah ya umurni da shi shine asalin kawai mutun ya addu'a ga gawa sannan yake cewa fa'ida ta biyu na wadannan hadisan da aka ambato yace idza kana al musalli alaihi yake cewa idai zamanto al musalla alaihi wanda aka yi sallah a gare shi tiflan mana yaro ne dan kararremi kuka ma sallah to yake cewa ustuhibba anso an yaqula al musalli anso mutumin da zai sallah ga wannan gawar yace allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa ajran allah ka sanya wannan yaro ya zamanto mana a matsayin wani abin da muka rasa za mu samu ladan shi wa faratan haka shi ma abin da yake nihi wa ajran kuma da wani lada wanda yake taskantacce a wajenka kana kai da zamanto rasa rishi ne wanda muka yi wanda babu komai akai Allah ka sa dalilin rishin da muka yi kene zamanto mun samu ladan wannan rishin da muka yi in zamanto yaro ne karami tunda su yara kanana kamar yanda abu ne sananne su babu wani hisabi akan su malaka rawa zalika al-bayhaqi min hadisi abi huraira wa rawa mithluhu sufyan fi jami'ihi an al-hasan qultu albani yake cewa nace hadisu abi huraira inda al-bayhaqi isnaduhu sahihun wala ba'sa fil amali bihi yace hadisi abu huraira kaga shi abu huraira tayi ga abin da yake karantawa amma bai jingina abun ba zuwa ga cewa min sunna ko kuma wal haqqu huwa kaza kenan da ya bar abin shi ga yanda yake yi to me hukuncin aiki da addu'ar da abu huraira yake yi akan doriyar wadancan addu'o'in guda hudu da manzon Allah yake shine malam malal albani yake cewa wala ba'sa babu laifi fil amal bihi akan mutun yi aiki da shi fi misli hadha al mawdi' irin wannan wuri yace wa in kana mawqufan duk da cewa hadisin da yake mawqufi ne kenan akan sahabi kenan maganar da sahabi ya ambace ta bai jingina ta ga manzon Allah shine hadisi mawqufi yace idza lam yutakhad sunnatan yace bi haythu yuaddi dhalika ila az-zanni annahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kenan idan ba dauki abun ba aka jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi akhtaruhu mal albani ke cewa ni abinda na tahi zuwa gare shi he kwanta mun a dalilin karance-karance da nayi an yad'u fi salati aw an yad'u fi salati ala tifli bin naw'i thani idan ka tashi yin sallah akan gawa ta yaro dan kararrami to a karanta mushi irin siga ta biyu da aka karanta ana siga ta biyu wanda take cewa allahumma allahumma la tahrimna ajrahu ولا تضلنا بعده اللهم اغفر لكبيرنا وصغيرنا وانسانا وذكرنا وانسانا زحزوا قرشي الباني كي تشاكي سبو دان كدوبي ينين تا كينن تاهي تهيا دا دا يارا كنكنا وقد ذهب الامام احمد الى استحباب الدعاء في هذا الموطن الامام احمد يا تهي اكن تشا مستحب ني اي ادعا غا 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 يارو ايرن ودانن وراران يكي تشا كما رواه ابو داود في المسائل كان دا سورا حنيوين دا wannan bayanin yazo sai fa'ida ta uku lokaci kuma ya kare ina ga mukammala ko kuma saboda mu samu gabar da zamu tsaya yace fa'ida ta uku da hadisan da suke karantar da wani suka zo da maganan addu'o'in da manzon Allah ya magawa yace wa zahabati shafi'iyyatu shafi'iyya sunta akan ila anna cewa wujubi wuzu yake cewa ila yake cewa wa zahabati shafi'iyyatu aidan ila wujubin mutlaqin mutlaqi du'a lil mayyit su shafi'a suke cewa kawai aka ce kama gawa adda bimana ba dole sai ka kiyaye wani kala ba daga cikin kalan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya to amma kuma abu ne sananne ga manzo abinda manzo Allah ya kuma kame kame me za a ji ana yi waye zai iya zawwa da wani lafazin da zai iya maye gurbin lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan baka iya bari a ce ka je kai abin ka mushi addu'o na fata alheri Allah mushi rahama amma kuma kai kokari ka sa kanka makaranta saboda ka koyi irin waɗannan addu'o'in yake ta li hadisi abi hurairah almutaqaddim dalilin shafi'iyya hadisi abu hurairah kaga abu hurairah bai ce manzo Allah ya ce ba shi ya tashi yake cewa fa akhlisu lahu du'a dalili kuma akai shine manzo Allah ya ce in kuka yi kabbara ta uku da ta hudu ku tsantsantar da addu'a zuwa ga wannan mutumin da ya mutu Allah ya mushi rahama kenan ba tare an ce ba ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza albani ce wa hadha haqqun wannan kuma gaskiya ne kenan abinda suka shafi'a ta take kanshi walakinnahum yake cewa khassuhu bitakbirati salisa sai da sun kebance shi da kabbara ta uku yake cewa wa i'tirafun nawawi bi annahu mujarrad da'wa fa qala wa mahallu hadha ad-du'a at-takbiratu salisa imam an-nawawi yake cewa inda ya kamata gurbin da za a yi wannan addu'a ita ce wuri kabbara ta uku sai ya ce wa huwa wajibun fiha wajibi ne a kabbara ta uku da ta hudu mutun ya ma wannan mutumin da ya mutu addu'a yace wala yujzi fi ghairihi fa yake ta fi ghairiha bi khilafin amma baya wadatarwa kenan a wata kabbara wadda ba ta uku ba kenan kabbara ta uku da ta hudu wannan kawai addu'a ce za ka yi ga mutumin da ya mutu Allah tabbatar da shi Allah ba shi ikon ba da amsa Allah mai kaza Allah mai kaza irin addu'o'in da manzo Allah yake cewa walaysa li takhsisihi bi hadha dalilun wadihun takhsisin da imamu an-nawawi yayi akan cewa dole sai a kabbara ta uku kadai za a addu'a yace babu wani dalili da yake nuna akan haka a dalilin haka wattafaqu ala annahu la yata'ayyanu laha du'a'un daka ba dole bane sai an ayyana wata addu'a mai zaman kanta kamar da su shafi'a suka ce qultu albani ce nace lakin ithara ma taqaddama min ad'iyatihi sallallahu alaihi wasallama ala mastahsanahu ba'dun nasi mimma la yanbaghi an yataraddada fihi muslim ita ce magana bimana mutun ya fifita abinda ya gabata na kalan addu'o'i guda hudu wanda suka zo daga manzon Allah yace ala mastahsanahu ba'dun nas mutun ya fifita abinda manzo ya zo daga manzon Allah akan abinda wasu suka nuna cewa ya kamata a yi yace wani abu ne wanda mimma la yanbaghi abu ne wanda bai kamata ba an yataraddada fihi muslim muslimi yayi shakkan ko kuma yayi kokonto akan cewa na annabi ai she kamata a dauka ai bai kamata ba kai shakkan dokan na annabi akan cewa a bari ni ma in yi irin tawa a kawai ga yanda manzo Allah ya kai kokari ka karrace dai daga cikin su ka rika yi yace fa inna khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallama mafi alherin shari'a ita ce shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace walidhalika qala ash-shawkani haka imam ash-shawkani hadi yace wa'lam annahu qad waqa'a fi kutub al-fiqh dhikru ad'iyatin ghayri al-ma'surati anhu sallallahu alaihi wasallama malace ka sani cewa an ambata a cikin littafin fiqhu ambato wasu kalan addu'o'i wanda ba a same su ba daga manzon Allah sai yace amma kuma wattamassuku bi thabit anhu aula mutun yayi ruko da abin da yazo daga manzon Allah ai shine abin da ya kamata qultu albani qara cewa bal bari dai a taqidu ni abinda ne yarda da shi na kudurce a cikin zuciyata game da karatun da nayi annahu wajibun cewa wajibi ne ala man kana ala ilmin bima warada anhu sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan duk mutumin da yake da ilimin ga abinda yazo daga manzon Allah to abinda yake wajibi akan shi ya dauki abinda manzon Allah yazo da shi kar ka ma tarki irin wata addu'a ka kai saboda kalmominka ba su isa su tsaya ba a gurbin kalmomin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka albani ke cewa wajibi ne mutum ya harrace kenan ɗaya daga cikin su ya rika yi yace fal udulu anhu ka kaucewa na manzon Allah hina idhin a wannan lokacin alhali ka san ga yanda manzon Allah yace yukhsha an yahqa fihi qawla Allah ta'ala yayi kusa ana maka tsoran fadar Allah ta tabbata akan ka atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair yau za ku masanya abin da yake da karancin daraja akan abin da yake da yake alheri ne me abin da yake alheri abin da yazo daga bakin manzo Allah me abin da yake kasa da shi addu'a ka da addu'a ta da addu'an mu din da zamu kirkira bai kai ba irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kenan mu yi ruko da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi bidal qadri kifaya insha Allah ta'ala zamu dakata anan sai mu tashi mas'ala ta 83 to mallan yana buda sosai akan harakan da ya shafi hadisi shi yasa wani lokaci za ka ga kusan abubuwan bayanin hadisin sun yi dokan lokaci da yawa sama da hukumce hukumcen اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام نعم